war, his plan is to go back to Bayero University from where he was called up.
Zai koma jami'ar Bayero ya ci gaba da koyarwa, mu koma karabansa za mu koma sana'o'inmu kamar ni kaina zan koma aiki ne na jarida kamar yadda kake yi. Jami'in labarun shugaban hukumar zaɓe da ya kammala aiki Kayo da Idewu ke bayani inda tsohon shugaban hukumar zaɓen Farfesa Tayiru Jegenu fa bayan ajiye aiki biyo bayan cika wa'adin shugabanci na shekara biyar cif.
Muhammadu Buhari is hereby declared the winner and is returned.
Nan ma Farfesa Jegan ne yake ayyana Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben bana da hakan ya ba wa Jegan damar kasancewa shugaban hukumar zaɓe a Najeriya da ya jagoranci zaɓe sau biyu, wato shekara ta 2011 inda tsohon shugaba Goodluck Jonathan ya samu nasara da wannan zaɓe na bana na shekara ta 2015 kenan. Jegan ya shigo ofis yau a takaice inda ya miƙa ragamar riƙon ƙwarya ga ɗaya daga kwamishinonin hukumar Ahmad Wali wanda shi ma zai ritaya watan Agusta. Ga mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zaben Nick Dazan.
Ranar 17 ga watan nan ya rubuta ma shugaban kasa yana mishi tuni akan shi wa'adin shi zai kare a ranar 29 ga wannan wata, wato jiya kenan. Sa'annan kuma shekaran jiya ya sake rubutawa ya mishi tuni, sa'annan kuma ya shaida mishi akan zai bar ita hukumar zaben a hannun shi ambassador Dr. Muhammad Ahmed Wali, wanda shi ma wa'adin shi zai shuɗe ranar 11 ga watan Agusta, makuna wajen shida kenan daga yanzu in Allah ya kai mu. Shi ma wa'adin shi na shekara biyar a matsayin shi na kwamishinan tarayya a hukumar zaɓe za ta shuɗe.
Masana siyasa irin su Dr. Sadiq Abba na ganin Jegan ya fi kowane shugaban hukumar zaɓe sa'a ko nasara zuwa yanzu.
In ka duba tarihin da suka wuce bayan nan, daga mutane kamar Obi Whiskey, mutane kamar Humphrey Nwosu, Emma Awa, Gobodia, Iwu, dukkan su cire su aka yi, wasu ba da mulki ba a cire yau sun wa'adin su a ƙara sun ba da mulki a ciccire su aka yi, wasu sojoji ne suka juye mulki aka cire su, wasu kuma lallai gwamnati ne suka cire su don wasu an yi wasu la'akari. Amma wannan bawan Allah nan ya zo lokacin da ya shiga wannan ofis ɗin nan, ya shiga lokacin da akwai ababe da yawa a ƙasa wanda mutum yana da hankali ma ba zai yarda a bashi wannan mukamin ba, amma an bashi ya karɓa kuma ya yi alƙawari zai aiki kuma ya yi aikin. Ɗan ƙadan za a ce yana da 200% ba, amma wannan aikin da jagaye lallai in dai za a sa shi a jarabawa ne, makin da za a bashi jarabawa za a bashi mafi ƙasƙanci za a bashi kamar 85 zuwa sama.
Yanzu dai za a jira ga wanda shugaban ƙasa zai miƙa sunansa ga majalisa don zama shugaban hukumar zaɓe da zai gudanar da zaben shekara ta 2019 in Allah ya kai rai. Nasiru Adamu, kyamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.